da 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 Lord, is he the man to the man? Man to the man, man. Lord, is he the man to the man? Man to the man, to the man. Mr. Toy Dad.